This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A ranar Lahadi ne Amurka za ta kammala jinyar dakarunta da kayan aikinta daga sansanin sojin sama da ke mai babban birnin kasar Nijar a yammacin Afirka, tare da gudanar da bikin janyewar. Abu na gaba a ajandar Amurka shine fice wata daga wani sansanin jiragen yaƙi marasa matuƙi na Nijar wanda aka shirya kammala shi a watan Agusta. Fice wadda ya yi daidai da wa'adin ranar 15 ga watan Satumba da hukumomin Amurka da Nijar suka amince da shi, bayan da sabbin shugabannin sojojin Nijar suka umarci sojojin Amurka da su fice bayan juyin mulkin da aka yi a yammai a bara. Babban hafizin sojin saman Amurka Major General Kenneth Ekman yana Nijar domin daidaita hanyoyin fita. Ya shaida manema labarai ta hoton bidiyo cewa za a mayar da yawancin sojojin Amurka da ke Nijar zuwa kasashen Turai. Sai dai ya ce an mayar da ƙananan tawagogin sojojin Amurka zuwa wasu ƙasashe a yammacin Afirka. Ƙungiyoyin fararen hula da na al'umma arewacin Mali sun ce sojojin Mali da na sojojin hayar ƙungiyar Wagner ta Rasha sun kashe fararen hula da dama a wani farmaki da sojoji suka kai a yankin Kidal. Rundunar sojin Mali ta ce ba ta da masaniya kan kashe-kashen da ake zargin su da shi, amma ta ce ana gudanar da ayyukan soja a duk faɗin ƙasar. Rikicin da ake akan fararen hula ya ƙara matuƙa tun bayan da gwamnatin mulkin soja da ta kwace mulki a Mali bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2020 ta karyar jeje ne zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan tawayen Abzinawa a bara. Yayin da rikicin teku tsakanin China da Philippines ke ƙara ta'azzara, Japan da Philippines za su gana a ranar Litinin domin tattaunawa don zurfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro. Tattaunawa da za a yi a Manila, wadda aka fi sani taron B2, za ta haɗa da ministocin harkokin wajen Japan da na Philippines da ministocin tsaro don cimma wata muhimmiyar yarjejeniyar tsaro. Romeo Stantino Brona, babban hafsoshin sojin ƙasar Philippines, ya bayyana a wani taron manema labarai a ranar Alhamis cewa yana fata Philippines za ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaron, wadda aka fi sani da Reciprocal Access Agreement ko REA, da Japan, wadda za ta sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro da za ta baya damar kowane ɓangare ya tura sojoji a yankin ɗaya. Har ila yau, REA ta bayyana yadda ƙasashen biyu za su tsara makamai da alburusai a lokacin da suke gudanar da atisayen haɗin gwiwa, kuma ta tsara hanyoyin da za a bi idan wani abu ya faru. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden yana fafutukar don ceto ƙoƙarin sake zaɓensa da ke cikin hatsari. A ranar Juma'a shugaban ya bayyana cewa babu inda zai je yana kan takararsa. A yayin wani gangamin yaƙin neman zaɓe a cikin wani mawuyacin hali a fagen fama, yayin da yake shirin zama don tattaunawa da wani gidan talabijin inda za a yi la'akari da kowace irin amsa da ya bayar don samun shaidar cancantarsa da kuma dacewa don tsayawa takara. A gaban kusan magoya baya 300 a makarantar sakandare ta Wisconsin, Biden ya sake amincewa da muhawarar da ya yi a makon da ya gabata. Ba zai iya cewa ya yi kokari a muhawarar ba, amma a cikin hasashe kan abin da zai yi yana da amsa. Ya ce yana takarar kuma zai sake yin nasara. Daga ƙarshe, dubban 'yan gudun hijira da bakin haure da ke kasara da rayukansu akan hanyoyin ƙasa mafi haɗari a faɗin nahiyar Afirka na fuskantar tashin hankalin cin zarafi, a cewar wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya da cibiyar Mixed Migration Center suka fitar a ranar Juma'a. Rahoton da ya samo asali ne akan hirarraki da 'yan gudun hijira bakin haure 32,000 da aka gudanar tsakanin shekarar 2020 zuwa 2023. Rahoto ya ce adadin mutanen da ke yunkurin tsallakawa ƙasa mai hatsari ya ƙaru. Kamar yadda barazanar kariya da suke fuskanta tun bayan fitar rahoton bugu a farkon shekarar 2020. Yayin da ake kiyasin yawan mutanen da za su tsallaka hamadar Sahara fiye da tekun Mediterranean. Rahoton ya hasashen cewa sau biyu yawan ƴan gudun hijira da bakin haure ke mutuwa a cikin hamada fiye da cikin teku. Ko da yake alƙaluman da ke cikin rahoton da alama sun musanta hakan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da san yana an tashi lafiya
lafiya kalau malama Grace da alama yau kin tashi cikin far'a da farin ciki dan naji kin budewa masu saurare cikin dariya
ai ai wai nake zaka tambaye da kalaman Hausa guda nawa na koya wannan makon dan nace na ta an tashi lafiya
na o na takwatanci wai
eh sakwatanci guda nawa na koya wannan makon
ai gaskiya na
ai na mace kwata kwata wai malam ya bani assignment
a'a to gaskiya kan to hada mu masu sauraron malama Grace wani kalmomi kike koya na sakwatanci
ko guda ban koyo
ko guda kin san abin da aka ce ma Musa dai ko Musa
Musa muskule ko menene
asha
Mato
to da nuna da zaka koya haka ne
ko muskule ne ko bage
a haka din da wanda kike magen da yake kuma suke cewa kyanwa ko ko wani abu maka mun jaka
kyan ashe na sani ashe na aikin da malam ya bani
a kin fara da malama Grace da saura
ashe nan ba da dadewa ba za a bani takardar shaida kammala karatu
a to gaskiya kam malama Grace
na ce wannan mako me ya dauki hankali ka nan Amurka
to nan Amurka abin da ya dauki hankali na malama Grace wato zafi da aka yi har na fitar hankali har sai da aka yi
magana
sako ana ce min wai idan ba wani muhimmin abu ba kada in fito kada in fito saboda zafi
eh ka sha ruwa a ce ka sha ruwa aka bubbuɗe wuraren
wai hadda faɗa min wai irin kwantiti din wanda ya kamata in sha gayi
mun sha cikin rafi
in sha lita ka nace a'a wannan mutanen lalle
aiki baka san me yin ka kaga na sanin da waɗannan sakonnin ko ta kwanan da ake aikawa a wayoyin kowa na salula bisa ga inda kake kana kuma an hukuma ta tanda da wurare da aka sa na'urar sanyaya wuri da ruwan sanyi waɗanda ba su da inda za su samu wannan gatan suje su zauna ko su sha ruwa su wuni suna shan iska
hakika kuma kyauta kuma ruwan sanyi na ka ba Malama Grace mutanen nan suna shan kankara ni shan kankara kasan nan ma abin ya ma bani mamaki
to Allah ya sa suna da lantarki suna da nefa
gaskiya kan da wani labari ya shiga
abin da safa fa ana mugun sanyi na sai in ga na shiga jirgi na ga wani ya cika kofi da kankara kawai yana tattauna
a to ni yau yau ma yau din nan yau da muke maganar nan yau tun san abun abun al'ajabi ne na gani ina cikin jirgi fa ni fa inda nake zaune ban san ko inda nake zaune bane amma ni tunani na duk jirgin na kasa haka wani irin sanyi nake ji yana huro min ko ina
amma
wallahi wallahi malam Magris wai sai naga wani mutum kuma abin da ma ya ban mamaki ba ko bature ba bakar fata iri na amma wallahi fanka ta hannu irin wata ina ganin akwai wata fanka ai karama ta hannu wanda ko batir ne take da shi ko charging ta ake ko me
charging ta ake
yake rike da ita wallahi ita yake rike da tana hura masa kansa nace ta ji wannan shi ni ina jin ma na na ma kawai fita ji
wanda duk sanyin da kake ji da kake neman mara abin rufa bai ishe shi ba
wai ina ni ni kawai na kaguma in fita jirgi in fita rana in dan ji dan sauki sauki wallahi amma shi sai naga wallahi wai wannan fanka yake rike da tana ce taw lallai
Allah daya gariban ba Allah ya ba mu wannan ni'imar mu ma
to amin amin zuma amin malama Grace
sanyin da kaga dai mun yi babban bako kamar yadda muka ji a gabatarwa shi wakilin mu a jamhuriyar Niger
a Sultani kenan a Maradi ba
Sultani yawa yayi babban kamu
yayi babban kamu abinda ban sani ba shine shin yaron shi ne ko mai gidansa ne kin san akwai wannan tsakanin Katsinawa da Godarawa
ba daga baya ma ya mada bayani tsakanin su ne ba waye yaron waye kuma ubangi
yawa yawa kware da gaske
yawa to a gurguje domin samun daman jin wannan dogo hira mai ban sha'awa bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ali Zakari na Birnin Kwanni domin auren yarsa Malika Ali Zakari da aka daura a jiya Juma'a a unguwar mun wadata lalle ku an wadata na Birnin Kwanni Allah ya sa kuma ku wadata an goda amarya
to amin amin
kuma Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare Allah ya zuriya muna kuma mika gaisuwa ban girma da taya murna ga Reverend Alfred Fukuma shi ma ya aure da Elsa Suda da angonta Segun wanda aka yi a ranar Asabar da ta gabata to Allah ya bada zaman lafiya kuma da albarkar zaman tare muku mutuka raba
to amin malam Magris haka kuma bari mu mika wato sakon taya murna da kuma fata alkhairi zuwa ga abokin aiki wato Faruk Muhammad Yabo wato wakilin gidan rediyon Faransa a jihar Sokoto saboda shi kuma auren sa da za a daura shi a yau Asabar din malama Grace da amaryarsa Fatima Abdullahi Ango Funtuwa wanda za a daura shi a gidan ko kuma kofar gidan Alhaji Lawai na Funtuwa mai Barkunu titin Bakori dake hannun riga da gidan Alhaji Sule Jarmai a garin na Funtuwa wato a yau kamar idan faɗa yau kamar na faɗa yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekara ta 2024 da karfe 2 na azhar kenan wato karfe 2 na rana kenan tare da fatan Allah ya bada ikon zuwa kuma wannan aure Allah ya sanya mishi albarka kuma Allah ya sa su wadata Allah ya sa su wadata
bari kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan nan yak mana tsohon director labarai na tashar radio da television Jos wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Talata. Na sanyi na nan yak director na ne na mun yi aiki tare da shi yana director ina mataimakiya kafin na bar nan na bar a zuwa Plateau zuwa nan mutumin kirki to Allah ya ji kanshi ya kuma kyautata namu kanshin sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga gwamnatin jihar Plateau da kabilar Birin baki daya da kuma iyalan marigayi tsohon alkalin jihar Plateau Justice Adamusha wanda shi ma Allah ya warantsuwa aka kuma yi jana'izar sa mako mai makon da ya gabata to Allah ya ji kaman mata ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen
to amin sun ma'anin malama Grace haka kuma mun tashi da wani babban rashi a karshen wannan makon wato abokin aikin mu Kabir Yusuf wanda shine wakilin gidan rediyon Faransa a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Malam Kabir dai Allah ya masa rasuwa ɗan kwanaki kalilan Malama Grace bayan ya dawo daga aikin haji ba da shi ake aikin hajjin nan na bana da shi ake komai yanzu haka ma wakilin mu Nasiru Adam Elika yana can tare suke fa ya baro shi ya dawo amma kin ga wato an ce baya ba ta da kadan kuma
baya ba ta da kadan to Allah ya ji kanshi Allah
ya ji kanshi kuma
Allah ya dawo Allah ya kawo gawar shi gida kenan
Allah ko ya kawo shi gida saboda haka muna mika sakon gaisuwa ta'aziyya zuwa ga wato babban editor na su abokan aikin mu wato gidan rediyon Faransa Bashir Ibrahim Idris da sauran dukkan ma'aikata da kuma dukkan gidan aikin jarida gabaki daya akan wannan babban rashi da muka yi na Kabir Yusuf Allah ya gafarta masa kuma Allah ya sa ya huta Allah ya karbi bakuncin sa mu kuma Allah ya sa mu cika da imani kuma ya kyautata mu idan ta zo
to na sanyi na kamar yadda muka alkawarta kamar yadda masu sauraro suka ji mun yi babban kamu
kware da gaske
ga wakilin mu
na'am Mansur Sani ba na Maradi na'am yayi bako ba wani bako daga Najeriya amma ina ganin bare mu ba su dama Malama Grace don an ce waka dama mawaki ne to kuma an ce waka a bakin mai ita
ai shi ne mawaki ga mawaki ne ba kon mawaki abokin sana'a
mawaki ne ba kon mawaki to na'am
Madalla jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA barkanmu da warhaka da ƙara saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini mai sauke hawan jini wato shirin abar ya huce to kamar yadda kuka yi a cikin gabatarwar wato jagororin shirin cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawaƙan katsina dukko tarayyar Najeriya wanda ya amsa katin gayyata ta daga Katsina Dukku iyo tattaki ya zuna Maradi bin sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaida gobarawa wato Haruna Zango mai wakar ba gobara ta zo Katsina kamar yanda aka fi sanin sa domin ɗan magana sun ce waka a bakin mai ita ta fi dadi Malam Haruna sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar Amurka a wannan shiri na abari ya huce
da farko dai sunana Haruna Shitu wanda aka fi sani da Haruna Zango ɗaya daga cikin mawaƙan Hausa da ke Najeriya
to madalla Malam Haruna ga ka a Maradi kuma jamhuriyar Niger ni ka zo yi
to abinda yake tafi da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha taimin taku mai albarka
to Malam Haruna ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gurgurje
da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina na yi primary school na kuma yi secondary school na kuma yi karatu na Muhammadiyya
na'am
shi ma bakin gwargwado abin da ya sawaka kuma nayi karatu na diploma gaba da secondary kenan wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka ana ta damawa da mu
kai lalle an sha gogormaya to mallam Haruna me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi waɗannan na Hausa na zamani
to ka san ita rayuwa kowane dan adam da Allah ya yi shi akwai bangaren da ya aje shi kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi wanda kuma gurin shi Allah ya cika mishi wannan guri to ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya min son waka
to fa
wanda idan naje irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi tun ma irin mawaka na gargajiya to gaskiya indai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a ce ni ne wanda gaskiya abun yana tsamani sosai Allah da ikon sa kuma sai ya nufa ni ma zana yi waka wanda gashi muna ta yi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata
ainihi za mu so sanin ko masu sauraro za su sanin da wata waka ce ka fara yin waka
to wakar kuma da na fara da ita ce wata waka ta baiko na baikon shi ubangidana wanda shine ubangidana a harkar waka da wakar baikon sa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa to sai na rubuta wannan waka ta baiko na je a studio nasa na rera wannan waka to wannan waka ma zan iya ce ma ita ce silar shiga ta harkar waka saboda daga nan ne da Allah ya hada ni da shi kuma shikenan ina ci gaba da zama a karkashin sa a studion shi kenan wanda nan ne ta fadi tashi wanda har yanzu ni ma cikin ikon Allah gani da studio na
to mallam Haruna cikin wakokin da kai akwai wata waka mai taken bagobra ta zo ka tsina wannan wakar ta fi daukar hankalin jama'a sosai fiye da yadda kake tunani shin ta yaya ma aka yi kai ita wannan wakar
kai to ita wakar bagobura ta zo ka tsina abin da ya sanya na yi ta ka san da bagobiri da bakatsi ne dan juma ne da dan jummai
na'am
ko kuma in ce mu katsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda bagoburi yake in ya ga bakatsini zaka ga yana ba da girma har karkarwa jikin shi yake saboda ya ga mai gidansa
haka aka yi
to dalilin da yasa ne wakar gaskiya akwai wasanni wanda yake na kaka da kakanni wanda zaka gani tsakanin katsinawa da goburawa ana yin shi to wannan gaskiya shi ya ja hankalina na yi wannan wakar domin in waiwaya baya in tuna ma mutane da irin wasannin da ke tsakanin mu saboda yanzu ka gama ba cikin yansu akai ba
to
amma dai dalilin yin wannan waka gaskiya ya farfado da ire-iren wannan abubuwan saboda ina ganin sakonni da mutane ke tura min wasu sifatan alkhairi wasu kuma
kai lalle akwai sakwaki a cikin wannan labari
waka kuma yanda aka yi nayi ta akwai wata baiwar Allah bagobira hakikanin gaskiya wannan baiwar Allah ta kasance tana matukar son wakokina wanda wannan shine ya sanya da za su yi bikin aure suna da biki haka ina tunanin kina ko wani dan uwanta ne dai to sai ta kira ni waya take cewa tana son zan musu waka to nan dai da muka yi magana sai na ce mata a rubuta sunaye na ƴan uwa da abokan arziki saboda shine al'ada duk idan za a yi wakar biki zaka ga ana son ƴan uwa saboda kowa ya nuna farin cikin sa to sai ta rubuta wannan sunaye kuma cikin ikon Allah muka yi magana da ita na ga mata inda studio na take ta zo ta kawo wannan list na sunaye kuma ta sallame ni kudin aiki na to da ta zo ne na ga bagobura ce irin bagobura dai ta asali mai irin tsagon nan to gaskiya abun ya bani dariya sosai wanda wannan abun ya ja hankali na sosai sai na ga cewa to bari in yi amfani da wannan damar in yi waka a kai domin in sanya mutane nishadi kuma in waiwaya baya domin in tuna masu irin wasannin da ke tsakanin mu Katsinawa da Gogurawa
Mala Haruna me gurin ka cikin wannan sana'a
to ka san shi an ce rai da guri yake gaskiya ni guri na da nake son in cimma a wannan masana'anta shine ina son in zama mutum ko mawakin Hausa na zamani na farko ma'ana dai ina son in zama mawakin Hausa guda ɗaya tilo wanda babu irin sa a duniyar wakar Hausa indai a bangaren wakar Hausa ne na zamani to ina buri in zama wannan mawakin
to kana da wani sako ga abokan sana'ar ka matasa da suke cikin wannan harka ta wakokin Hausa
to mawaka ƴan uwana kiran da zani a gare su shine gaskiya dole ne duk abin da zaka yi a matsayin ka na mawaki ka tsaya ka yi abu wanda idan mutane suka ji za su amfana da wannan abu saboda duk abin da muke yi madubi ne idan mun yi abu wanda ya dace mutane na ji idan mun yi abu wanda bai dace ba mutane suna ji
ikon Allah
to dan haka ya kamata mu ringa yin abu wanda mutane za su amfana kuma mu ma za mu amfana koda bayan rayuwar mu wannan shine kiran da zani ga ƴan uwa na mawaka
me sakon ka na karshe a cikin wannan shiri na abari ya huce
to karshe dai ina ma ma'aikatan wannan tasha ta kuma albarka fatan alkhairi dukkan ma'aikatanta da masu sauraron wannan kafa ta sadarwa mai farin jini ina muku fatan alkhairi ina kuma gaishe ku baki ɗayan ku kuma ni ne dai Haruna Zango uban gidan Gogurawa
to muna godiya sosai malam Haruna da ka karba katin gayyata a cikin wannan shiri na abar ya huce masu sauraro kamar yadda za ku lura za na sada ku da jagorar shirin abar ya huce antigrace bismillah wannan abu ya ban mamaki bagobira ta zo Katsina an ba ta miyar ja ta rume ta ce wai ta je Saudi ya har ta ta bincin aljanna wannan
kaji
bakin naka na sanyin na na'am to kedeji ta tsakanin Katsinawa da Gogurawa amma dai mu zo zuwa
to na sanyin na sun cinye mana filin labarai sabili da haka za a bi mu bashi dan dama na ni ma na kwanto ni labarai zan bayan sai kuma Almasir yace in huta yau sabili da haka na ga fa labarin na daga mana hannu tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci sai ba ku mai zuwa idan mun sake karban wani baban na sarki duniya labari alheri Ma labari mu sha mai gaskiya kamar littafi da labarin duniya yau alheri Allah sarki duniya ai raina wata kaiya sai dai uwar da cikin duniya haka yace duk wani ne san ji ba karshe ka sai sai fadi wala ka ga da dole
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya